maka sojin ziyarar na gwamnonin G5 din shine samun damar dinke barkar da ya faru kayan gwamnonin G5 din da kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar da kuma jaddadawa gwamnati Bala Abdulkadir Muhammad goyon bayan su a fafutukar da yake yi na dawowa mulki a karo na biyu.
We are here for reconciliation. We have never closed the door for reconciliation. This is the third rock of the party. This G5 has seen. So we will not close the door for reconciliation. We are for reconciliation any day.
Gwamnan ya ce mun zo ne don yin sulhu da kuma sasanta tsakaninmu, ba mu kulle kofar sulhu ba. Ƙungiyar gwamnoni G5 ita ce ƙashin bayan jam'iyyar, ba za mu rufe kofar yin sulhu ba, shirye muke a kowane lokaci don yin sulhu. A ɗaya hannun, gwamnan jihar Benue Autumn ya yi amfani da wannan ziyarar don neman yafiya wa jama'ar da suka nuna ɓacin ransu da wasu kalamai da ya yi a kan Fulani.
Not what I meant when I was captured saying that. I want to say to those who are offended by my remarks, I didn't mean that. I'm sorry about it.
Gwamnan jihar Benue din Sam Otu ya ce ina so na faɗa cewa ba abin da nake nufi ba kenan a lokacin da aka same ni nake faɗan hakan. Ina mai ba da haƙuri ga wanda duk kalamai na ya ɓata musu rai. Daga bisani gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya yi ƙarin haske kan ziyarar gwamnonin G5 ɗin da suka kawo Bauchi.
Abin da ya kawo 'yan G5 shine zumunci da kuma nuna tarayya wanda yake tsakaninmu a matsayinmu na gwamnoni wanda muka tashi cikin PDP kuma ya kasance muna cikin PDP insha Allah. Kuma su nuna mun goyon baya tunda a cikinsu ni ne mai neman sake koma kujerana. Kuma sun zo mun tattauna abubuwan jam'iyya yadda za a samu maslaha abin da yake faruwa a jam'iyya da su da mu duk abin da muke so shine nasara.
An ruwaito wasu jaridu da kafofin yaɗa labarai inda aka ga ƙaura ya yi bayani kan cewa kana ganin ko hasashe ana yin maka zagzagon ƙasa.
Amma abin da nake ce wannan gaskiya ne, kuma ba wai ni ne kaɗai na rubuta wasiƙa ba. Mun zauna ne gaba ɗaya a matsayinmu na jam'iyya a jihar Bauchi da kuma masu ruwa daga baki da kuma shugabanci muka yi hasashen abubuwan da yake faruwa da mu, yadda waɗansu suna PDP a Abuja, suna APC a Bauchi, kuma suna ƙoƙarin gamayyar da za su mana zagon ƙasa. Shi yasa jam'iyya ta zo nan muka tattauna, kuma bisa biyayya suka kira mu muka je muka tattauna. To cikin ikon Allah duka an samu maslaha.
Wani jigo a jami'ar ta PDP a jihar Bauchi ya jinjina wa gwamnan Bauchi a ƙoƙarinsa na kawo sulhu tsakanin gwamnonin G5 ɗin da kuma Alhaji Atiku Abubakar don takarar kujerar shugaban ƙasa.
Sunana Abdullahi Durma wanda aka fi sani da Audun Gaye. Na ji daɗi yadda shi mai girma gona ya fito yi gabatar da abubuwan da yake ran shi, kuma jam'iyyar PDP ta yi abin da ya dace. A jam'iyyance ne aka fito, wannan ƙorafi ya yi daidai.
Abdulhamid Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.